Michael Jackson. Il a même fait avec Michael Jackson. Ou encore même.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan a wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 14 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa babban sakataren zartaswa na kungiyar kasashen yankin tafkin Chadi ya kai ziyarar aiki Difa jamhuriyar Niger, inda ya bayyana dalilan daukar da tsawon lokaci a yaki da Boko Haram.
Babu inda ake yaki da 'yan ta'adda da ake samun nasara gaba ɗaya rana guda, haka abun yake tafiya in ka duba ko ina duniya.
Za kuma a ji inda aka kwana game da shirin zuwa aikin hajji na bana a Ghana. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin ansoshin tambayoyinku. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faru Sanyin na kan gabatar. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa wa takwaran aikinsa na Finland cewa kuskure ne Finland ta shiga kungiyar tsaron NATO, a cewar wata sanarwa daga Kremlin. Shugabannin biyu sun yi magana ta wayar tarho a yau Asabar, yayin da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya jagoranci wata tawagar 'yan Majalisar Dattawa daga jam'iyyar Republican zuwa Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ziyarar wata alama ce mai ƙarfi ta nuna goyon bayan Ukraine daga manyan jam'iyyar Amurka biyu, a cewar gwamnatin shugaban na Ukraine. A halin da ake ciki, sojojin Russia sun fara janyewa daga birnin Kharkiv da ake fafatawa sosai a arewa maso gabashin ƙasar, bayan shafa makonni suna barin wuta. Sojojin Ukraine sun ce dakaran Russia suna janyewa daga birni na biyu mafi girma a Ukraine, suna mai da hankali akan kare hanyoyin samar da kayayyaki, yayin da suke kai hare-hare a yankin gabashin Donetsk don rage sojojin Ukraine a wurin. A yau Asabar, wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da Russia saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa, su kuma ci gaba da aikawa Ukraine makamai da tankarar abin da ministan harkokin wajen Germans ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. Bayan ganawarsa a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Weissenhorst a yankin tekun Baltic, manyan jami'an diplomasiya daga Birtaniya, Canada, Jamus, Faransa, Italiya, Japan, Amurka da tarayyar Turai sun ɗauki alƙawarin ci gaba da bada taimakon soji da tsaro ga Ukraine tsawon lokacin da ya dace. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwaji ya nuna Prime Minister ƙasar New Zealand ta kamu da COVID-19. A wata sanarwa a yau Asabar, ofishin Jacinda Ardern ya faɗi cewa tana nuna alamun rashin lafiya amma ba mai tsanani ba, kuma ta killace kanta tun ranar Lahadi 8 ga watan Mayu, lokacin da saurayinta Clark Gayford ya kamu da cutar. Ana buƙatar Ardern ta kasance a killace har zuwa ranar 21 ga watan Mayu, abinda zai hana ta zuwa majalisar dokokin ƙasar don fitar da tsarin gwamnatinta na rage gurɓataccen iska a ranar Litinin da kuma kasafin kuɗin ƙasar a ranar Alhamis. 'Yan ƙasar Haiti da yawa na tserewa zuwa jamhuriyar Dominican makwabciyarta, inda suke shiga kwale-kwalen katako da aka yi wa fenti da launin shuɗi don sajewa da kalar teku a ƙoƙarin isa Puerto Rico. Balaguran da wasu mata 11 'yan Haiti suka nutse a ruwa a wannan makon, yayin da kuma aka yi imanin masu ƙaura da yawa sun ɓace. Wannan dai shi ne mummunan hatsari na baya-baya, yayin da hukumomin Amurka suka ce sun tsare adadin baki masu ƙaura da ya lanka har su biyu a ciki da kewayen yankunan Amurka da ke tsibirin Caribbean a shekarar 2021 idan aka kwatanta da shekarar 2020. Mun ga adadin 'yan Haiti da ya ƙara ainihin, abin da Scott Garrett, muƙaddashin babban jami'in sintiri na hukumar Custom da tsaron bakin iyakar Amurka a Puerto Rico, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AP kenan. Garrett da wasu sun ce rikicin siyasar Haiti da kuma munanan tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin miyagu da ma durƙushewar tattalin arziki sun sa mutane yin ƙaura. inda da yawansu ke bi ta jamhuriyar Dominican. A hadarin jirgin ruwan kwanan nan da ya faru ranar Alhamis din da ta gabata, an gano gawarwakin mata ƴan Haiti guda 11, sannan an ceto mutane 38, 36 daga cikinsu ƴan Haiti ne, biyu kuma ƴan jamhuriyar Dominican. Hukumomin kasar sun ce ana tuhumar ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto da laifin safarar mutane.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda babban sakataren kungiyar kasashen yankin tafkin Chadi ambasada Mamman Nuhu tare da babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi janar Abdul Khalifa Ibrahim suka kai ziyarar aiki a Difa, inda suka tattauna da sojojin rundunar don jin halin da suke ciki da kuma halin da ake ciki a yaƙi da 'yan ta'adda. Daga Difa, jamhuriyar Nijar, ga Abubakar Isa da rahoton.
Ambasada Mamman Nuhu ya kuma isar da sakon jinjinawa na shugabannin kasashen yankin tafkin Chadi ga rundunar ta kasashen yankin tafkin Chadi. Ga dai ƙarin bayanai da ambasada Mamman Nuhu ya yi wa manema labarai bayan kammala wannan tattaunawa.
Zuwa nan Difa na zo ne domin in ga sojojinmu da ke nan, waɗanda suke aiki tsakaninsu da Allah, suna aiki sosai kuma an samu nasara saboda ayyukan nan da suke yi. Can shugabanninmu sun ji labari cewa aikin da ake yi ya yi kyau, suka ce in zo in gansu in faɗa musu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa, a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi, kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi. Babu inda ake yaƙi da 'yan ta'adda da ake samun nasara gaba ɗaya rana guda. Haka abin yake tafiya, in ka duba ko ina duniya, ba kamar yaƙi ne cikin ƙasa, yaƙin ba sassa da za a haɗu a zauna rubuta wani ako da za a abin nan ba, a wa'annan dole sai mun gama da su gaba ɗaya. Saboda haka shi yasa yaƙin ya ɗauki lokaci, kuma amman dai yanzu cikin wannan yaƙin da ake yanzu ana kan hanyar cin nasara.
A 'yan kwanakin nan dai sojoji na rundunar haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi na ci gaba da yi wa mayakan Boko Haram lugudan wuta ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da manyan makamai. Hakan mazaunan jihar Difa ke dangana farmakin baya-bayan nan a matsayin wata babbar nasara, ga ma abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Kokari da gwamnati take yi ma talakawa gaskiya suna goyon baya, za a ce 100%. Kuma muna fata alkhairi ga ƙasarmu, ga duniya gabaki ɗaya. Saboda wannan abu muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen shi lahiya, kowa ko ma yankin shi ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi irin yanda yake yin ta'ada.
Gaskiya an samu ci gaba, sojoji suna kokari, mu koyi fatan mu Allah ƙara musu himma, Allah ya sa samu zaman lafiya.
Yau misali kamar wata guda da ya wuce, lalle mun fara ga sauyi. Kungiya na CBLT na haɗin gwiwa na kasashe guda 4 ko zuwa 5 sun fara aiki, lalle mun fara ga hasken alaikin nasu. Kenan sai ban san ce mun gode ma Allah, kuma mun gode ma waɗanda kokarin da suke na tafkin Chadi na haɗin gwiwa da suke.
Babban sakataren zartarwa na kungiyar ta kasashen yankin tafkin Chadi, ambasada Mamman Nuhu, ya tabbatar da cewa runduna ta kasashen yankin tafkin Chadi za ta ci gaba da kaiwa mayakan na Boko Haram hare-haren sama da ƙasa har ta saitar da su baki ɗaya. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar daga Niger kuma, bari mu kaɗa Ghana. Muji inda aka kwana a shirin aikin haji na bana, Hawa Abdulkarim gare ki.
Bayan kwashe shekaru biyu ba a gudanar da aikin haji ba a fadin duniya sanadiyar annobar da ta addabi duniyar, Saudiya ta ce za ta baiwa musulmai miliyan guda ɗaya cikin wajen ƙasar damar aikin haji a bana. Daga ciki kuwa ƙasar Ghana ta samu kujeru 369. Da jin haka dai ga abin da jama'ar ƙasar Ghana ke ta faɗi.
Magana Suleiman Sharif Idris.
Ka duba 300 ga da aka ce gaskiya bai yi ba, ya yi mana ƙaranci kwarai.
Sunana Jiya Ambiya.
3,000 ga mutane nawa da su tafi mutane nawa da su bar shi wanda Allah ya ciyar da su
sinana Muhammad Kamal Jidi Shaba Balwayi dani na roki gwamnati official sai ya rage adadin ainihin matatan da suke zuwa su taimaka na aiki gwamnati ya ji tausayin talakawa wanda suka biya
daya daga cikin masu jigilar maniyata aikin haji zuwa kasar Saudiya ya ce shi kadai yakan yi jigilar maniyata aikin haji sama da 1,000 amma bana ga yadda batun ya zo
sunana Alhaji Garba Ibrahim shugaba na Albala Travel and Tours kamar yadda bai boye gare ku ba to 3069 ga akwai waɗanda sun ka biya kudin su kuma 2020 kudin na hannun Hajj Board waɗannan alhazai su ne kuma aka ce za a so ma daukan su su kuma figan su ya kai 2200 to yanzu abinda zai saura ne wurin 869
Alhaji Papa Angola da ya jima yana bibiyar aikin haji ga abin da ya fadi game da hajin bana
mun saba tafiyan haji da kotan mu akalla wajen 6,700 shekara biyu da ya wuce ba mu samu zuwa ba amma kuwa an karbi kudaden alhazai na gana kan $3,750 wa'annan jama'a kuma an yi alkawari da su cewa in an yi karin kudin haji ba zai taba su ba kan haka muna jan hankalin su har wa yau kasu kuskura su ce wa'annan mutanen nan za a nemi su yi wani kari
hukumar kula da aikin haji a kasar Ghana ta fitar da bayanan dokoki da tsare-tsarenta amma babu batun kudin zuwa aikin hajin bana a ciki Dr. Alhaji Abubakar Siddiq Ahmad daraitan sadarwa daga ofishin hukumar kula da aikin haji a Ghana yayi mana karin haske
gaskiya batun haji wannan shekara yayi tsada ba saukin alhazai yayi kudi da yake da du'a tax
Hawa Abdulkarim Yankwani a sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Agai da Hawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu amsoshin waɗannan tambayoyin a ina majalisar ɗinkin duniya take menene dalilin da yasa aka sa mata suna majalisar ɗinkin duniya wace irin gudunmawa ita majalisar take bayarwa ga ƙasashen duniya Majalisar na iya magana a yi aiki da maganar? Masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga. To idan masu tambayoyin kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo muku daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce.
Mai tambaya na tambaya inda headquarter Majalisar Dinkin Duniya take. Majalisar Dinkin Duniya wanda ake kiranta United Nations da Turanci tana da babban headquarter ta kasar America kuma jihar New York City. Annan take da babban officin sa na gudanar da ayyukan ta na yau da kullum inda take da ma'aikata da yawa a ciki wanda suka kai dubbai zance maka. Kuma tana da wayansu ofisoshi a kasashen duniya da dama amma hudu daga cikin su manya-manya inda take aiwatar da wayansu ayyukan ta manya-manya guda hudu a Africa akwai Kenya a jihar Nairobi headquarter na Kenya kenan a Netherlands akwai Hague kasar Netherlands kenan da kuma kasar Sweden kuma akwai a garin Geneva Austria kuma a garin Vienna wayannan manya-manyan ofisoshin majalisar ɗinkin duniya tana aiwatar da ayyukanta da dama wanda suke karɓa daga kasar America wato Hague din nan tayi suna a duniya inda ofishin babban kotun duniya take kenan wanda yake gargashin majalisar ɗinkin duniya wanda yake cewa International Court of Justice wato kotun na koli na duniya gaba ɗaya so tana kasar Netherlands so wayannan ofisoshi guda hudu da kuma headquarter ta take da yake New York nan majalisar ɗinkin duniya take aiwatar da ayyukanta da dama sa'annan yana isar ga jihohi sauran kasashen duniya gaba daya muna da kasashe 193 ko kuma wani lokaci zaka samu 94 members wato sune membobin kasashen da suke karkashin United Nations Organization tun lokacin da aka kirkiro ta a lokacin da aka kirkiro ta kasashe ba su wuce 50 bane amma zuwa yau tana da kasashe guda 194 har da hudu wani lokaci za a baka da uku amma da hudu ne yafi inganci domin kasar a Africa ne aka samu kasa na 24 1994 don haka an kirkiro ta ne an bata wannan sunan da niyyar ɗinka duniya gaba daya shine aka ce majalisar ɗinkin duniya abinda ya fara kawo ita United Nations ko majalisar ɗinkin duniya a 1945 an yi gumurzu yaki na duniya na biyu kenan yakin duniya na biyu wanda aka aikata shekara daga 1939 zuwa 1945. A wannan lokacin ne aka kirkira Majalisar Dinkin Duniya da niyyar a wannan majalisar ta zama wanda za ta aiwatar da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya wanda zai iya kare ta daga rigingimu wanda zai kai ta World War. So kuma in ka duba lallai abinda aka kirkiro ta domin kada a sake yin irin wannan fada na duniya gaba daya, ta cika burinta domin tun da aka kirkiro ta a 1945 ba a sake fada na duniya gaba daya ba, wato World War. Kamin ai Majalisar Dinkin Duniya wannan wanda ka sani, akwai wanda aka yi ta wato ake kira League of Nations. Wannan lokacin an yi ta ne a 1920 after First World War kenan, da aka yakin duniya na daya, Turawa suka zanna suka kirkiro wannan League of Nations around 1920 da niyyar wannan din ta zama izina da kuma ta yi kokari ta hana sake aukuwar irin wannan fada. To daga baya amma fadan ya barko a 1939, aka yi fada kujin shekara 4 zuwa 5, 39 din nan 40, 41, 42, 43 har zuwa 44 ana fada. 1945 aka samu aka kirkira Majalisar Dinkin Duniya. To zuwa yau gaskiya in ka duba ba sake fadan da ake cewa World War ba, wato duniya gaba daya tana cikin fada. Ana fadace a wayansu kasashe da dama, amma dai ba duniya gaba daya take fada ba. To don haka zaka iya cewa Majalisar Dinkin Duniya ta cimma burin da aka kirkiro ta zuwa yanzu, da amma bata ci burin duk abin da take bukata ba, amma daidai iyakar abin da ake bukata kada a samu bolo. To lalle wannan an cimma wannan burin, alhamdulillah. Sai kuma tambaya ta uku da yake cewa Majalisar Dinkin Duniya tana iya bayar da ayi abu kuma aiwatar. To lalle tana iya yin bada iko, amma ta bi ta aiwatar, ta tabbatar an aiwatar, har da iko na aiwatar din nan bata da wannan karfin, domin kuma ba kasar duniya bane, ba sovereign country bane. Ita is just a voluntary organization. Zaka iya ka shiga yau ka fita gobe, bata da sojoji nata, bata da police nata, bata da kotu nata wanda za ta iya enforcing. Amma abinda take yi, in ta ba da umurni ba aiwatar ba, za ta iya yin boycotting wannan kasar, ko kuma a yi abinda ake cewa sanction. Ana iya aiwatar da irin wa'annan abubuwan da ita take samun karfin aiwatarwa, da kuma manyan kasashe guda 4 or 5 da ake cewa permanent security council members, kasar America, kasar Faransa, kasar Birtaniya, da kuma kasar China. Kaga wa'annan kasashen guda 5 din su suke zama su aiwatar duk abinda Majalisar Dinkin Duniya take bukata. In har ta bada abu a yi, wata kasa daga cikin duniya ta yi aiwatarwa, to wa'annan kasashe guda 5 din nan za su iya kawo maka cikas a abubuwan da kake bukata a cikin kasanka. Majalisar Dinkin Duniya tana da cibiyoyi da yawa. Akwai cibiyoyi na kamar Social and Economic Council. Wannan cibiyar tana aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya, inda take zuwa ta taimaka wa kasashe da basu da karfi, irin ta hanyar makarantunsu, asibiti, hanya da kuma da sauran wasu abubuwa da wanda ka sani ake bukata na yau da kullum a kasashe da basu da karfi. Suna zuwa suna taimaka, sun aiwatar a kasashen duniya da dama. Da dama Najeriya tana daga cikin kasashen da suka ci wannan moriyar sosai. Cibiyoyi irin su UNESCO din nan duk cibiyoyi ne wanda suke karkashin United Nations, UNDP, wannan duk cibiyoyi ne suke karkashin United Nations. Kuma suna aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya, especially African countries da kuma kasashe da basu da karfin tattalin arziki. Tana zuwa tana taimaka musu sosai. Don haka Majalisar Dinkin Duniya a shekarun da ka kirkiro ta zuwa yanzu ta kawo wa duniya zaman lafiya sosai, kuma tana hana kasashe zuwa fada sosai. Inda taga ake fada, tana zuwa ta zama kamar mai fada, ta duba wannan, ta duba wannan. Kaga ko maganar nuclear proliferation din a duniya, Majalisar Dinkin Duniya tana daga cikin guya da ta tsaya lalle a daina kirkira nuclear bomb a duniya. Kuma an samu yarjejeniya wanda aka rubuta, aka sa hannu, aka hana kasashen duniya aiwatar da wannan abu. Da wannan aka samu karshen ci gaba da kirkiro nuclear bomb a duniya. So rashin kirkirar wannan ya kawo zaman lafiya a duniya. Kuma inda ake fada yanzu, lokacin da kasar America ta yi fada da kasar Iran da kuma Iraq da sauran kasashe da suke wannan Gulf state din, Majalisar Dinkin Duniya tana daga cikin tana tsakiya, tana kokarin kawo wa sulhu tsakanin America da sauran kasashen da take fada da ita. Don haka lalle ko dai ta gaza a wasu wurare, Majalisar Dinkin Duniya tarihi da ya nuna ta yi aiki sosai kawo wa duniya zaman lafiya da kuma kawo wa duniya ci gaba ta hanya da yawa a kasashe da ba su da tattalin arziki. Yadda ake samun kuɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, ana samun kuɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta hanyar ta kasashe suke donation. Manyan kasashen duniya suna donating kuɗi su ba wa ita Majalisar Ɗinkin Duniya. Amerika tana da ciki farko wanda take gaba, wanda take ba da kuɗaɗe, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take aiwatar abubuwan da take yi, da kuma manyan kasashen duniya, da kuma manyan mutane masu arziki in wani lokaci suke ba wa Majalisar Ɗinkin Duniya kuɗin su na aljihun su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiwatar da abubuwan da suke bukata. Wayansu mutane kamin su mutu suna ba da will nasu akan cewa in sun rasu dukiyar su gaba daya dauka tafi da shi United Nations na jiya aiwatarwa kasashen talakawa da dukiyar su ai musu wayansu abubuwan da suke bukata. Kaga ta haka Majalisar Ɗinkin Duniya take samun kuɗi. Abinda yasa Amerika tafi kowa magana cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, domin ita tafi kowa taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya da kuɗin da take bukata na yau da kullum, da kuma aiwatar da ayyukan ta kasashen duniya. Don haka a Bature ana cewa he who pays dictates the tune. So ita take bada kaso babba daga cikin kaso kuɗin Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka wayansu za su gani cewa abin da Majalisar Ɗinkin Duniya take aiwatarwa tana aiwatar ne abinda Amerika take bukata. Gaskiya ba laifi bane. Amerika ta zama kasa na farko, watakila zan ce maka 60% kuɗi da Majalisar Ɗinkin Duniya take bukata aiwatar da ayyukan ta Amerika take bata. Madalla
Security Council kasashe guda biyar ne a duniya: kasar Amerika, kasar Faransa, kasar Burtaniya, China da kuma kasar Russia, wato USSR, yanzu kuma Russia ake kiranta. Wayannan kasashen guda biyar su ne ake kiran su a Majalisar Ɗinkin Duniya Security Council. Permanent members of the Security Council cibiya ne na ita Majalisar Ɗinkin Duniya. Wayannan membobi guda biyar su suka fi kowa karfin iko a Majalisar Ɗinkin Duniya. Su suke da abin da ake cewa veto power, kujeran naki da Hausa suke kira in hau kujeran naki, ko suke da karfin hawan kujeran naki. Akwai sauran membobi guda goma. Goman nan su ba permanent bane, ana zagayowa ne in wannan ta shekara biyu ta tafi wani kasa, kuma ta zo ta shekara biyu wani ta tafi wata kasa, maka ta zo ta shekara biyu. Shekaru biyu ake yi ayi a sake zabowa daga cikin kasashen duniya. Amma wayannan guda biyar din nan su suke da permanent seat, su suna nan dindindin a wannan wurin, ba wanda yake cire su. Duk abinda yake bukata a Majalisar Ɗinkin Duniya, in ɗaya daga cikin su ya hau kujeran naki, to abun ba za a iya aiwatar ba, sai dai duka su biyar su zama bakin su ya zama ɗaya, sa'annan aikin Majalisar Ɗinkin Duniya tafi daidai. To zaka ga wani lokaci zaka ji ana cewa ita Amerika ta hau kujeran naki, wani lokaci a ce maka Russia ta hau kujeran naki. Duk wannan siyasa ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, sai wayanda suka san siyasar duniya su zai za su iya ganewa. Amma lalle kasa guda biyar din nan su suka fi karfin fada a cikin Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai kuma General Assembly. General Assembly ita cibiya ne wanda duk kasashen duniya su members ne, wato wannan kasashe da nace maka guda 193 ko 4 din nan dukkan su membobi ne a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ana zama ne duk shekara so daya ake zama, ana zama a headquarters ta a New York City. Zaka ji kowane shekara shugaban kasashen duniya za su hadu a Majalisar Ɗinkin Duniya, za a yi zama da ake cewa General Assembly. Kowannan shekaran America na Nigeria shugaban Buhari ya je, shekara baya ya je, shekara mai zuwa kuma zai iya zuwa. Don haka wa'annan kuma ba su da karfi da ta Security Council take da shi. Duk abin da suka aiwatar za a dauka kai wa Security Council. Wannan kasashe guda 15 din nan su zanna a kai, su ne suke da veto power, su suke da final decision na duk ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya Security Council din nan. Don haka General Assembly suna da yawa amma ba su da karfin fada, amma Majalisar Security Council su 15 ne, amma su suke da kuma final decision na duk ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a kasashen duniya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba, da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai. To lokaci yayi da Murtala Sanyin na zai shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta lashe gasar cin kofin FA ta bana, bayan da ta doke Chelsea a bugun penalty a wasan karshe ta gasar da aka fafata a yau Asabar. Wasan na karshe dai ta karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. har ya zuwa ƙarshen ƙayyadaddin lokacin wasan, lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty, inda Liverpool ɗin ta yi galaba da ci 6-5. Karo na biyu kenan da ƙungiyoyin biyu suke karawa a wasan ƙarshe a wannan kakar wasanni. Kasancewar sun haɗu a watan da ya gabata a wasan ƙarshe ta gasar League Cup, kuma kamar wasan na yau a wancan ma Liverpool ɗin ce ta yi galaba ta hanyar bugun penalty. Wannan dai ya ƙara faɗaɗa mafarkin Liverpool na kafa tarihin kasancewa ƙungiya ta farko da ta lashe manyan gasannin ƙwallon kafa huɗu a kakar wasanni ɗaya a Ingila, a yayin da kuma ya disashe fatan Chelsea wadda yanzu haka ita ce zakarun Turai na ƙarƙare kakar wasanni ta bana da aƙalla kofi ɗaya. Shahararren ɗan wasan ƙungiyar Bayern Munich ta ƙasar Jamus Robert Lewandowski ya tabbatar da cewa ba zai rattaba hannun tsawaita kwantaraginsa a ƙungiyar ba, inda ya ce yana muradin sauya bagire. Daraktan ƙungiyar Hassan Salim Hadzik ya faɗa cewa Lewandowski, wanda kwantaraginsa zai ƙarƙare a watan Yuni mai zuwa, ya shaida masa aniyarsa ta barin ƙungiyar. Jim kaɗan bayan wasan ƙarshe da ƙungiyar ta buga ta gasar Bundesliga ta bana, ɗan wasan ya zanta da manema labarai, inda ya ce a shirye yake ya karɓa wani tayi daga wata ƙungiya. Lewandowski ya koma bayan ɗin ne daga Borussia Dortmund a shekara ta 2014, inda kuma ya zura mata ƙwallaye 344 a cikin wasanni 374 da ya buga mata. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland ya zura ƙwallo a wasan ƙarshe da ya buga wa ƙungiyar a yayin da yake bankwana da ita a wasan da ƙungiyar ta doke Hertha Berlin da ci 2-1 a yau Asabar. Don kafin soma wasan dai sai da aka gudanar da wani ƙwarya-ƙwaryen bikin karramawa da bankwana da ɗan wasan, wanda ke kan hanyarsa ta komawa Manchester City ta Ingila. Haaland ya yi ƙaura ne daga ƙungiyar Red Bull Salzburg zuwa Dortmund ɗin a shekara ta 2020, inda kuma ya sami buga mata wasanni 89, daga ciki ya sami zura ƙwallaye 86. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗawa takwaran aikinsa na Finland cewa kuskure ne Finland ta shiga ƙungiyar tsaron NATO, a cewar wata sanarwa daga Kremlin. Shugabannin biyu sun yi magana ta wayar tarho a yau Asabar, yayin da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya jagoranci wata tawagar 'yan Majalisar Dattawa daga jam'iyyar Republican zuwa Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ziyarar wata alama ce mai karfi ta nuna goyon bayan Ukraine daga manyan jam'iyyar Amurka biyu, a cewar gwamnatin shugaban na Ukraine. A yau Asabar, wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan maida Rasha saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa, su kuma ci gaba da aikawa Ukraine makamai da tankarar abinda ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. Bayan ganawarsu a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Weissenhorst a yankin tekun Baltic, manyan jami'an diplomasiya daga Birtaniya, Canada, Jamus, Faransa, Italiya, Japan, Amurka da Tarayyar Turai sun dauki alƙawarin ci gaba da bada taimakon soja da tsaro ga Ukraine tsawon lokacin da ya dace. Gwaji ya nuna Prime Minister ƙasar New Zealand ta kamu da COVID-19. A wata sanarwa a yau Asabar, ofishin Jacinda Ardern ya faɗa cewa tana nuna alamar rashin lafiya amma ba mai tsanani ba, kuma ta killace kanta tun ranar Lahadi 8 ga watan Mayu, lokacin da saurayinta Clark Gayford ya kamu da cutar. Ana buƙatar Ardern ta kasance a killace har zuwa ranar 21 ga watan Mayun nan, abinda zai hana ta zuwa majalisar dokokin ƙasar domin fitar da shirin gwamnati na rage gurɓatacciyar iska a ranar Litinin da kuma kasafin kuɗin ƙasar a ranar Alhamis.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya bada umarni, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.